Barbara take magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makini. Da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Talata, 22 ga watan Fabrairu, a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ma'aikatan gidan rediyon nagarta a Kaduna sun yi zanga-zangar neman a biya su haƙoƙinsu bayan kwashe wata biyar ba a ba su albashi ba. Don kuma buƙaci a sauya shugaban tashar rediyon. Bayan haka, za ku ji cewa watanni kusan 11 bayan rufe wani kamfanin haƙoƙin uranium a yankin Alexek, jihar Agadez a Nijar. Matasan da suka rasa aikinsu sun faɗa cikin halin kunci da kuma zaman kashe wando. Kuma 'yan kasuwa sun koka akan yadda rufe kamfanin ya shafe su.
Liyar kwamnaka ya shahi kasuwancin mu kwarai daga cikin kashi 100 kasuwancin mu walai kashi 70. Inda gwamnati za ta yarda da amincewarta yanzu cikin shekara guda Allah tana dawowa cikin aikin.
Za ku ci ƙarin bayani nan gaba. Muna kuma tafa da rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Talata, kasashen yamma sun yi gaggawar ladabtar da kasar Rasha bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da yankunan Donetsk da Luhansk da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine a matsayin kasashe masu cin gashin kai, tare da tura abin da ya bayyana a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya akan iyakar kasar da Ukraine. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya dakatar da bada izini ga aikin Nord Stream 2 na bututun iskar gas da aka kammala, amma bai fara aiki ba a karkashin tekun Baltic daga kasar Rasha zuwa Jamus, akalla na ɗan lokaci da ya yanke yiwuwar aikewa da mai zuwa kasar Jamus, amma kuma ya hana Moscow samun kudaden shiga daga bututun. Shi ma Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya faɗa wa majalisar dokokin kasar cewa ya sanya wa wasu bankunan kasar Rasha biyar takunkumai da wasu manyan jami'ai masu kuɗi su uku, tare da ɗora hannu akan kadarorinsu da ke Burtaniya da kuma katse hada-hadar kuɗi da su. A yau Talata, 'yan majalisar dokokin Rasha sun bai wa Putin izinin amfani da ƙarfin soja a wajen kasar, lamarin da kayu a shirya kai wani hari akan Ukraine. Sai dai tuni a Washington aka fara kiran shiga gabashin Ukraine da sojojin Rasha suka yi da kai mamaya akan kasar, wani lafazi da a baya ake ɗari-ɗarin faɗi. Kasuwannin Asiya sun faɗi a yau Talata a daidai lokacin da masu saka hannu jari suke nuna damuwansu akan matakin da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ɗauka na aikewa da dakarun wanzar da zaman lafiya a yankunan Donetsk da Luhansk da Rasha ta mamaye a gabashin Ukraine, lamarin da ya haifar da fargabar cewa ana gab da kai wani gagarumin farmaki akan Ukraine. Kasuwar Nikkei ta kasar Japan ta faɗi da kashi 1.7 cikin 100. Yayin da ma'auni S&P ASX ya rashi kashi 1% a ƙarshen ciniki a Australia. Ƙididdigar kasuwannin Shanghai ta ƙare da kashi 1%, tare da ƙididdigar Kospi a Koriya ta Kudu da ma'aunin Taiwan ta TSEC duka sun yi asarar kashi 1.3%. Ita ma kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ya zuwa da yammacin yau ma'auni ya nuna ta ragu da kashi 2.7%, kana kasuwar Sensex a Mumbai ta ragu da kashi 1.3%. A halin yanzu masu zuba jari suna jin daɗin ribar da suka samu a kasuwannin kayayyaki, inda aka sayar da zinari $1,912.10 a kowace ounce. Ɗanyen maya Amurka ya ƙaru da kashi 3.6, ana sayar da shi akan $94.40 akan kowace ganga, yayin da ake sayar da ɗanyen mai na Brent kan $97.38, wanda ya kai kashi 4.1%. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Burkina Faso suna gudanar da bincike akan wata fashewa a wani wurin haƙar zinari wadda ta kashe akalla mutum 59, kana wasu da dama suka jikata, a cewar rahotanni da talabijin ƙasar ya bayar da kuma shaidu. Fashewar ta jiya Litinin a inda ake haƙar zinari a kudu maso yammacin ƙasar ta raunata akalla mutum 100 a ƙauyen Bomblora. Ana sa ran wasu sanadarai da ake wanke zinari da aka adana su a wurin da suka tada fashewar. Masana haƙar ma'adinai sun ce ƙananan masu haƙan zinari ba su da dokoki masu yawa kamar yadda manyan masana'antu suke da su, don haka aikin nasu na tattare da haɗari. kasar Burkina Faso ne ita ce kasar da take samun bunƙasa cikin gaggawa wurin samar da zinariya Afirka kanin ita ce ta biyar a dakiyar da tafi aikewa da zinari zuwa kasashen waje China ta nada shubin wani babban jami'in diplomasiya a matsayin wakilinta na musamman a yankin Kuriyar Afirka da yake fama da tashin hankali da ya hada da kasashen Habasha da Eritrea da kuma Somalia a bayan shu ya taba aiki a matsayin jakadan China a Papua New Guinea kana yana da masaniya akan aiki a Afirka da Amurka da kuma kasashen yankin Australia a cewar ma'aikatar harkokin wajen China a yau Talata babban aikin da zai yi shine tallatar da ayyukan ci gaba cikin zaman lafiya da China ke shirin yin a yankin da zummar taimakawa kasashen yankin domin samun kwanciyar hankali mai dorewa da ci gaba inji kakakin ma'aikatar harkokin waje Wang Wenbin yana fada a wani jawabi na wuni Ministan harkokin wajen China Wang Yi shine ya sanar da wannan batu a cikin watan Janairu cewa ana shirin aiwatar da wannan nadin a ƙarshe hukumomi a New Zealand sun ce an auna yan sanda a wasu hare-hare guda biyu a lokaci daban-daban da masu zanga-zangar zaman dirshi masu kalubalantar wajabta yin allurar rigakafin COVID-19 a babban birnin Wellington an ga wani hoton bidiyo da ya nuna wani mai zanga-zanga a cikin mota ya danno a guje yana tinkarin wani gungun jama'an da safiyar yau Talata kafin ya tsaya cikin hanzari bai riga ya afka musu ba an shiro direban cikin motar kana aka kama shi saboda tuki da ya yi mai tattare da hatsari a halin da ake ciki kuma an kai wasu 'yan sanda guda uku a asibiti bayan da aka fitsa musu wani abu da 'yan sandan suka kwatanta da mai hadari wanda suka ce sun yi imanin sinadarin acid ne mukaddashin kwamishinan 'yan sanda Richard Chambers ya fada wa manema labarai a yau Talata cewa jama'a 'yan sandan suna murmurewa daga halin da aka kai musu Prime Minister Jacinda Ardern ta yi tirda waɗannan hare-haren akan 'yan sanda cewa abin kunya ne kana ta yi kira ga masu zanga-zangar da su bar birnin na Wellington. Yan sandan sun faɗa a jere tudun cewa masu zanga-zangar sun jefe su da ba haya da mutane.
A gaida baba ya kuma makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu tabo bangaren rahotannin mu. Ma'aikatan gidan rediyon Nagarta mai zaman kanshi a Kaduna da ke arewacin Najeriya sun rufe tashar gaba daya tare da yin zanga-zangar neman sauya shugaban gidan rediyon saboda an kwashe watanni biyar ba a biya su albashi ba. Sun kuma zargi shugaban da gazawa wajen gudanar da aiki. Isa Lawal Ikara, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana da wannan rahoton.
Da safiyar talatan nan ne dai ma'aikatan gidan rediyo Nagarta mai zaman kanshi a nan garin Kaduna suka garkame kofar shiga gidan rediyon baki daya sannan suka rufe tashar don hana yada dukkanin shirye suna masu nuna rashin jin dadi na shugabancin shugaban gidan da suka ce ya gaza biyan albashi har na watanni biyar ma'aikatan gidan rediyo Nagartan da suka hana shugaban shiga gidan sun ce ya kamata ya aje aikin shi saboda dagwalgwalewar kimar gidan a idan masu sauraro Comrade Zulkiful Abdullahi Matata shine magatakaddan kungiyar ƴan jaridu reshen gidan rediyon mai barin gado.
To babban korafin wannan zanga-zanga shine rashin biyan haƙƙoƙin ma'aikata a lokacin da ya kamata. Duk da cewa da tarihin kuɗi da ake samu amma ma'aikata suna kwana da yunwa, waɗansu da kyasu ke kawo kansu wajen aiki, waɗansu kuma suna da iyalai, akwai buƙatar kuɗin makaranta, ko ba wannan akwai buƙatar a ci asha, akwai harkar lafiya da sauransu. Dan da a ce komai na tafiya akan yanda ya kamata, ai da ma ba ga wannan abun ba. Babban abin da ai muke buƙata a wannan shugabanci na gari.
Sai dai shugaban bangidan rediyon Nagartan Alhaji Abdul Malik Adi ya ce rashin kuɗi ne yasa bai iya biyan albashi na ma'aikatan na wata biyar ba amma da ya ce su ƙara haƙuri
kowa ya san tun covid da kuma yanayin da kasan take ciki ba dadi ake ji ba ko idan ana wannan korafa ba hakkin su ne to amma ya za kai tun da nake aiki ban taba daukan kuɗi kowa ba ruwa na don haka ni wannan bani budu ko yau in fact ma auditors sun shigo jiya yau za su zo su karasa aiki in ma wani abu dai ai za su gai
to ko me ma'aikatan gidan rediyon Nagartan da ke dauke da kwalayen nuna rashin amincewa da shugabancin Alhaji Abdul Malik Adin ke cewa
sunana Lawal Gambo na aiki tare tare da engineering department na Nagarta Radio. Dalilin wannan zanga-zanga shine kasancewar a takeice gaskiya bamu taba fuskantar irin wannan hali da muke ciki a yanzu ba a ce muna aiki ba fasa aikin nan muka yi ba a ce wai muna zaune kuma wata dai wata biyar ba biya mu ba gaskiya ba ai mana adalci
to sunana Zahra Ibrahim Solengi ina bangaren shirye-shirye to ka dama ta ba ma ma'aikata dama cewa za su iya tashi su nemi aikin su so wannan abin da muke yi ke dan gaskiya a nan wurin dan gaskiya zan ce maka abin nan ba wai yanzu aka fara ba abin nan mun dade muna cikin wannan hali so kuma an yi ta bada uzurin da tun ana bada hakurin ana hakura to kaga abin ne aga cewa idan aka ci gaba da hakan ba wai za ta canza zani bane ba dole dai sai an taso an yi haka din
sunana Shafi Ibrahim ina engineering department a daga Nagarta Radio babu adalci cikin wannan lamar wata biyar ba albashi kullun zuwa aikin nan muke kaf gidajen radio da suke Kaduna din nan babu wani gidan radio da Allah ta'ala ya albarkace shi da samun kuɗi da ainihin musu ya kamar Nagarta Radio a kullun kuɗi shiga suke amma me kwata-kwata ba a biya mu
sai dai duk da zanga-zangan ma'aikatan shugaban gidan radio Abdulmalik Adi ya ce ba zai aje aikin ba sai dai wanda ya kafa gidan ya ce ya aje
tunda ba su suka ba yau mai gidan ya ce in bari dole na wannan tilas ne amma ba su suka bani aiki ba din wanda ya bani aiki ya gamsu da abin da nake yi shikenan in kuma bai gamsu ba sai in tai
to ko wani mataki waɗanda suka kafa wannan gidan radio mai zaman kanshi na Nagarta Radio za su dauka game da wannan batu lokaci dai kawai shine zai iya zama alƙali Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
shin madalla a gaida Isa Lawal Ikara yanzu kuma zamu leƙa jamhuriyar Niger wasu matasa a yankin Alif da ke jihar Agadez sun koka game da yanayin rashin aiki da suke fuskanta da matsin rayuwa tun bayan da aka rufe wani kamfanin haƙo ƙarfin uranium na ƙasar Faransa mai suna Cominac a shekarar da ta gabata ba matasan kadai rufe kamfanin ya shafa ba su ma 'yan kasuwa sun koka akan lamarin ga Hamid Mahmud wakilin muryar Amurka dauke da ƙarin bayani
watanni kusan 11 da rufe kamfanin haƙo ƙarfin uranium na ƙasar Faransa cewa da Cominac a garin Arlit dake cikin jihar Agadez matasan da suka rasa ayyukansu sun shiga cikin halin kunci da kuma zaman kashe wando yayin da suke jiran hukuncin kotu wanda za ta yanke kan haƙoƙinsu inda matasan suka ɗora laifin ga kamfanin na Cominac na ƙasar Faransa wanda aka baiwa wuƙa da nama wajen samarwa ma'aikatan da suka rasa aikinsu a biye Almugarba shine shugaban ma'aikatan na Cominac da suka rasa aikinsu sakamakon rufe kamfanin ya bayyana halin da suke ciki a yanzu
akwai ma'aikata na wajen tashirin wannan su ma an sallame su kamar je sun tsaya da aiki babu komi sun koma kauye guda suna jira suna neman abin da za su yi cikin wahala suke bamu ga ba wani abun kirki wanda yake zafin da su cikin wahala wanda aka fito an ce akwai kudi wanda za a yi na proje su ma dai hayyo bamu ga komi ba yau wata goma hayyo babu komi babu hanya ko guda wanda muke gani ta fito za a binta
rufe kamfanin na Cominac ya haifar da kuma bayan kasuwanci a garin Arlit inda ɗan kasuwa suka fuskanci koma bayan da basu gani ba wanda a cewar su kashi 70 na kasuwancin su ya tsaya Malam Abdulsalam Maimai mashawarci ne na kungiyar ɗan kasuwa ya bayyana yadda rufe kamfanin ya shafe su
rufe Cominac ya shafi kasuwancin mu kwarai daga cikin kashi 100 kasuwancin mu wallahi kashi 70 ba kasuwancin aka ce yau an yi biyan Cominac duk ɗan kasuwar da yake Arlit an kama kashi mu kuɗi an kama kashi ana ciniki in ka ga ciniki ya rage sai an kai kamar lekin ya an samu koma bayan ciniki kenan mun ga al'amari mu ba mu ji dadin shi wallahi kawai sai dai mu Allah godiya inda gwamnati za ta yarda da amincewarta yanzu cikin shekara guda Arlit tana dawowa cikin aiki
hukumomi a gada sun da kufa wajen wayar da kawunan matasa kan kaucewa dogaro da kamfanonin kasashen ketare da ke aikin haƙo arziki inda suka kullo da wani shiri na tallafa wa matasan bunƙasa kasuwanci noma da kiwo domin rage wahalhalun da matasan suke sha Malam Mauli shine magajin garin Arlit
kullum ina faɗa shi mutane su sa da cewa dan mutar maniyan mu kullum sai somayi sai komina gungun babu su ya zabe kuka zabe insha Allah za mu ci moriyar tare da su ko a yi tsari wanda zai sa mu zamana na faɗi kiwo na faɗi noma na faɗi kasuwanci wanda in mu fara ba su ƙarshe tun yanzu saboda ko gurbi an yi wani abu insha Allah abin zai yi
a rufe kamfanin na Cominac ne a ranar 31 ga watan Maris na shekara 2021 bisa dalilai na rashin ciniki a kasuwannin duniya bayan ya shafe shekaru 40 yana aikin haƙo ƙarfin uranium a cikin jihar Agadez da ke Niger ƙarshen rahoton kenan Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez jamhuriyar Niger
madalla a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
A yanzu haka dai sama da mutane 20,000 ne ke zaman gudun hijira a sansanonin ɗan gudun hijira dake garin Kwantagora ta jihar Niger, Nigeria. Bayan da ƴan bindiga suka tarwatsa su daga garuruwansu na asali, ƴan gudun hijirar dai sun ci waɗannan ƴan fashin daji na ƙona masu garuruwa da cin zarafin matansu da kwashe masu kayan abinci da kuma yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Sannan da kisan jama'a babu gaira babu dalili, wasu daga cikin ɗan gudun hijirar sun shaidawa muryar Amurka irin bakar ukubar da suka sha daga hannun waɗannan ƴan ta'addan daji. Sannan suka buƙaci ganin hukumomi sun inganta tsaro ta yadda za su koma garuruwansu a maimakon ba su tallafin abinci a sansanonin da suke.
Fati, magaman daji mun samu tsaloli masu yawa, an kore mu, mun shiga daji da mu da diya mun walakanta, ba mu san inda diyan mu suke ba sai da muka kwana hudu muna gudu cikin daji, mun wahala da mu da diya, muna roƙon Allah ya yi mana ga matsala. Da cikin daji ana arirona aka gane mana diya. To tsakanina da kishiyata kowa ni ina da tara, ita tana da takwas, don muna nan ga to Allah shi ka ba mu, muna san ko mu koma gidajen mu Allah ya yi mana ga matsala, ubangiji Allah ya kade mana ga wahala. To gwamnati ina roƙonta wanga abu da Allah ya nihemu da shi, muna neman taimako gare ta Allah ya yi mana shi, kuma muna roƙonta ta taimaka mana.
Muna na sa'ada mai sama ubangijin mu Allah ya ce mu sai mu Allah ya sa mu je gida lafiya, mun ga ta'addanci ya Allah a wuce Allah, Allah ya taimake mu Allah ruwa muna asiri mu je gida mu zauna lafiya.
Ibrahim Atabu,
na'am
Atabu nake,
na'am. To gashi kuna nan sansanin ƴan gudun hijira a sakamakon ƴan fashin daji
a can cikin daji ran da sun ka shigo mun wace gari duka babu kowa, nima a karan kaina nan mun gudu da dare can cikin dokan daji na je na kwanta daga ni sai ni can sun ka same ni sun ka kama ni sun ka ce in ban ba su kuɗi ba za su kashe ni, ina da 2,000 shi na mika musu. Yanzu ga ba na ba su 2,000 na tashi na sace wani wuri na gudu na mun ka kwana can daji gari waye na dawo gida cikin magari kace 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 ɗakuna babu ɗakin da anka bari, babu abin da sun ka bari cikin gida, mu anan sai kuma mun ka ji bindiga fa sai gudu.
Shi ma dai mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu a lokacin da ya karbi wata tawagar gwamnatin jihar Niger da ta ji Kwantagora domin duba ƴan gudun hijirar ya nuna buƙatar ganin hukumomi suna sanya idanu matuƙa akan aikin da suka bayar a yi musamman akan sha'anin tsaron.
Mataimakin gwamna yana nuna kuma gode da ziyarar da ka kawo da kuma jajen da ka zo kai mana kan abubuwan da suke faruwa da wannan masarautar nan. Iganin gaskiya mun sani, kowa ya sani, ana kokari ko don bangare ana kokari a dage ya ƙara da dagewar kokari. Manufan ko a dage shi ne su manya idan suka ba da aiki su bi ga aikin na ana yin shi ko ba a yin shi, wanda aka ba aikin su ma a a gani yaya suke aikin. Don yawancin matsalolin da ke faruwa idan an ba da oda an ci a ji a yanzu, wanda aka ba odan su ma za su ba wasu ne, su kuma wasu ma za su je su zauna ne tun ba jan dube su. To don Allah a dage ana dubawa ko da ina an tura a duba mutanen da aka ce su je sun je, abin da aka ce a yi an yi. Mutane ne da suke fa manoma ne, akwai ƴan kasuwa da yawa, akwai wanda zai iya noma buhu a shekara guda, yau an zo ana bashi buhun masara guda da kyautar naira 10,000, ya kuke ganin rayuwar mutumin da zai koma. To maganar gaskiya shi ne a nemi solution wannan kamun solution sai ƙarshen shi, saboda koma wuraren su ci gaba da kasuwanci su kuma su zauna lafiya. Inda za ka kai mutane na ba in ba gidansu aka kai so ba na sun tsaye ko ba san kitabu suna nan zaune suna nan. To don Allah ran hadi a gaya mai shi excellency lokaci ya yi da za a dage ko ta wani hanya a dage a yi maganin wannan abu a kai ƙarshen shi. Jama'a mu tsaya da addu'a mu ma mu gyara zukatanmu mu yi haƙuri da junanmu.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce tana kokari wajen ganin an mayar da waɗannan ƴan gudun hijira zuwa garuruwansu ta hanyar baiwa jami'an tsaro haɗin kai. In ji kwamishina a ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu da kuma tsaron cikin gida na jihar Niger Mr. Emmanuel Omar.
kan irin wulakanci da wayannan yan bindiga suka sa mutanen mu ragan kuma mutane ne wanda ba dan laifin su ba komai ba kawai barayi suka sa su su bar gidajen su da kuma garurukan su wannan kuma ya kara tamu da hankali ya kuma kara sa ni ba zan ce fushi ba amma duk inda zamu yi magan cewa mun rama wannan wulakanci da aka yi mu ma zamu yi zamu yi kokarin magan cewa duk dan bindigan nan da suka fito duk inda suke a nan kasar namu zamu bi su zamu kuma ƙarya su
zuwa yanzu ne ake sa ran za ku mai da su garuruwan su a maganin mutane
a wannan ai duk kan da kaga ji na faɗin na ban mai magana lokacin da muka je mun je da jama'an sa yanzu mun koma muna kamar shine ne mai girma gwamnati ya bada directives ya ce ne da tsara duka yan jama'an sa ya kuma nema taimako daga can federal kuma da san kai da san ansa muna kokarin magan cewa zamu shirya massively magan cewa mun engaging duka wuraren communities din da magan cewa mun samu zaman lafiya wurin kuma mutane sun koma gidajen su muna ma hukumar mutane su ma yan community din cewa su build resilience ba za mu yi mun samu cin nasara ba sai da su wayannan bindiga nan suna son su canja mana rayuwar mu ne su da mu da su zamu hada kai mu hada karfi da karfi mu gan cewa mun kai ga nasara
yanzu a wayannan gudun hijira akwai wani tallafi ko abinci da ko magani da sauransu da ake
oh yes kadan tallafin da aka kawo ai wata ran da abin nan ya faru an ta kawo musu tallafi ai kuma ana kan kawowa na zo ne mu yi assessment mun gwada ba su da lafiya duk akwai wani da muka ganin da ya samu karaya mun kokarin mun gan cewa mu cewa ya koma asibiti kuma a ganin da za a taimake shi mun ga matan da ma suka aihu a wurin kaji abin da muka faɗa so ana tallafi gwamnati ta tura kayan tallafi musu kuma za ana kan kawowa ne ma har yanzu din na san shin wa mai girman gwamnati ya ba da directives cewa banda nisema wayansu nan jalaki wanda suke da makami su ma sun yi taimakon su kuma mun gode musu ragan kuma jama'a mun yan neighborhood ma sun taimaka masallatai da kuma churches mun gan sun taimaka so mun gode musu muna godiya
akwai masu nuna damuwa akan rashin ziyarar gwamna a wayannan sansani da yan gudun hijira me zaka ce ma masu irin wannan nuna damuwa din
ai duk wanda ya san gwamna da girma gwamna ba inda za a samu ruwan da ba a ci bai zai ce wurin ba tunda aka fara samu ruwan problems din nan ai ba inda bai zuwa ziyartar gwamna kowa ya san shi in fact tunda wannan abin ta fara ta faru ba nan da bai kira ya bada one director so the order ai kina kokari duk inda zai samu tabbako ya riga ya kira din da ake neman tabbako ya riga ya kira duka to ya sa in ka duba wanda muka fita wurin da ai da yan sanda da sojoji muka shigo wurin nan kuma bandan ci haka da bazan zo gidan radio mu da abin da muke shirin da muke yi ba na shigan kauyuka da sauransu amma nan ba da daidaiwa ba zagan canji kuma muna tabbatar ma yan bindigan nan duk inda suke a jihar Niger da ikon Allah da izinin Ubangiji za mu flush din su out wannan tabbas ce
duk da wannan dai lamarin rashin tsaron na kara ta'azzara a jihar Niger domin kuwa ko a safiyar jiya Litinin wani bomb da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka binne shi ya halaka jami'an tsaro kimanin 7 a yankin Shiroro sannan a ranar Lahadi ma dan bindigar sun aukawa garin Galadiman Kogo duk a yankin na Shiroro inda suka kona gidaje tare da barnata dukiya mai dimbin yawa Mustafa Nasir Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya
madalla a gaida Mustafa Nasir Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Zamu soma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin kofin hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF ko CAF inda kungiyar kwallon kafa ta Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ESGN ta jamhuriyar Niger da ta kai matsayin rukunna a wannan gasar ta bana ta yi kunnan doki a Stade General Zaidi Kunce na babban birni mai ɗaya da Simba Sport Club ta kasar Tanzania a wannan rukunin na D na kofin CAF ko CAF Renaissance Sport de Barkanta kasar Morocco ta shakashi ɗaya da banza a hannun ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire a birnin Abidjan a wannan rukunin na D Simba Sport Club ta kasar Tanzania ce ke kan gaba da maki hudu sai Racing Sport de Berkane ta kasar Morocco tana matsayin ta biyu da maki uku ita ma ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire tana matakin na uku yayin da Utal ita ce Union Sportive de la Gendarmerie Nationale
na ESGN ta jangurin Niger da maki Kachal a rukunin na D na wasannin kofin CAF ko kuma CAF na wannan shekara ta bana dukkan kungiyoyin da suka hada da Simba Sport Club ta kasar Tanzania da ASEC Mimosa ta kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire da Renaissance Sport da Berkane ta kasar Morocco ko wannan su ya lashe akalla wasansa na farko a gida illa banda Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ESGN ta jangurin Niger da ta tashi da kunnan doki da maki daya duk da wasan da ta yi a ƙarshen makon jiya a gida a babban birnin Yamai a bangaren wasannin Super League Professional ta kwallon kafa ta jangurin Niger kuwa ana mako na 19 yanzu haka inda Akokana Football Club ta Arlette Jara Agadez a can Arlette Agadez ta wasan Sporting Club ta birnin Yamai biyu da nema Urana Football Club ta Arlette Jara Agadez a can Arlette din ta yi kunnan doki banza da banza da AS Guard National de Niger CGS tawa a birnin Tawale le birnin Adar tawa Olympic Football Club ta birnin Yamai biyu da nema AS Douane ta Custom ta Yamai a Yamai din tawa AS Police ta yan sanda ta Yamai da nema Espoir Football Club ta Zander ta yi kunnan doki a Zander biyu da AS Fan ta Sojoji AS Niger ta wutar lantarki a birnin Yamai ta yi daya da banza wa Rasinga Bukoki ta babban birnin Yamai idan muka dibi teburin wasannin kullun kafa na Super League Professional na jangurin Niger kungiyar da ke kan gaba yanzu haka ita ce AS Niger ta wutar lantarki da maki 43 ta biyu AS Douane ta Custom da maki 36 ta uku Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ESGN da maki 30 sai ta 12 idan muka liki teburin ta ce Sal Sporting Club ta bombin Yamai da maki 19 ta 13 ita ce Racing Football Club ta Bukoki ta Yamai da maki 18 ta 14 Olympic Football Club ta bombin Yamai da maki 17 idan muka leka a nahiyar Turai kuwa yanzu haka ana can ana goga a wasannin kofin kalubalenka na club din da suka zama zakaru a kasashen su a nahiyar Turai da ake ce ma Champions League inda club din Chelsea na kasar Britania ko Ingila da ke rike da wannan kambe a karkashin jagorancin Johan kocin Paris Saint-Germain PSG Thomas Tuchel ke can yana goga yanzu haka da club din Lille na kasar Faransa yayin da club din Villarreal na kasar Spain ko Espanya ke karbar bakuncin Juventus da Tirana ta kasar Italia ko kuma Italy a matakin 16 Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
To Maryam Abdullahi a yau talata kasashen yamma sun yi gaggawar da gaskar da kasar Russia bayan da shugaban Russia Vladimir Putin ya amince da yankunan Donetsk da Luhansk da Russia ta mamaye a gabashin Ukraine a matsayin kasashe masu cin gashin kai tare da tura abin da ya bayyana a matsayin dakarun wanzar da zaman lafiya akan iyakar kasar da Ukraine shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya dakatar da bada izini ga aikin Nord Stream 2 na bututun iskar gas da aka kammala amma bai fara aiki ba a karkashin tekun Baltic daga kasar Russia zuwa Jamus akalla na dan lokaci da ya yanke yuwar aikewa da mai zuwa kasar Jamus amma kuma ya hana Moscow samun kudaden shiga daga bututun kasuwannin Asia sun fadi a yau talata a daidai lokacin da masu saka hannu jari suke nuna damuwarsu akan matakin da shugaban Russia Vladimir Putin ya dauka na aikewa da dakarun wazar da zaman lafiya a yankunan Donetsk da Luhansk da Russia ta mamaye a gabashin Ukraine lamarin da ya haifar da fargabar cewa ana gab da kai wani gagarumin farmaki akan Ukraine a ƙarshe Hukumomin Burkina Faso suna gudanar da bincike akan wata fashewa a wani wurin hakan zinari wadda ta kashe akalla mutum 59 kana wasu da dama suka jikata a cewar rahotanni da talabijin kasar ya bayar da kuma shaidu fashewar ta jiya Litinin a inda ake hakan zinari a kudu maso yammacin kasar ta raunata akalla mutum 100 a ƙauyen Bomblora ana sa ran wasu sanadarai da ake wanke zinari da aka adana su a wurin da suka tada fashewar
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da June Gresham wadda ta haɗa shirin ni Maryam Dauda ke cewa huta lafiya